Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Yakubu Abubakar, chairman na kasuwar waya na Bata da Sabon Gari Phone Accessory Multifaceted Cooperative Society. Sauran majalisar jihar Kano wanda gwamnatin jihar Kano karkashin shugabancin shugaban majalisa ya gayyace mu akan yaji bayananmu da ra'ayoyi akan abin da ya shafi ainihin wannan tsari da gwamnati ta zo da shi a kasuwar Sabon Gari da kuma kasuwar Kantun Kwari. Gwamnatin Kano ta buduro da tsari na Ministry of Management Bill wanda za a zo a gabatar da shi a cikin kasuwanni. To kuma alhamdulillah mun ba da shawarwari gwamnati ta kalli maslahar ƴan kasuwa, ta kalli kuma abin da yake na ƴan kasuwa, halin da muke ciki a yau dangane da abubuwan da ta tsaro a cikin wannan bill din. Abin da ta tsaro a cikin wannan bill din suna da yawa waɗanda mafa masu fashin baki lauyoyi sun mana fashin baki a kansa, duk da dai abin ya zo mana alert. To amma dai cikin yardar Allah mun dan kalli wasu abubuwa. Daga cikin abubuwan da muka kalla, mun kalli batu na ainihin shugabanci. Muna so cewa duk lokacin da gwamnati za ta yi shugaba, musamman waɗanda take da alhakin ta turo su su zo su shugabance mu daga ɓangarenta, wato abin da ya shafi shugabanci na ɓangaren gwamnati, to muna so da Allah a dinga zaɓa daga cikin mu ƴan kasuwa, saboda mu muka san cewa matsalolinmu kuma ɗan kasuwa shi ya fi sanin matsalar ɗan kasuwa. Mun ba da wannan shawara. Shawara ta biyu, mun tashi a gaban majalisa mun ba ƙara ba da shawara akan abin da ya shafi haraji. Haraji ana samun matsaloli da dama, musamman ƴan haraji a yau kowa sai su kori ga ya zo ya dinga cutar ƴan kasuwa. To mun kira, muna ba gwamnati shawara, musamman a shi a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan majalisa mai albarka da ya saurare mu, to mun ba da shawara akan hakan, lalle da a samu a kalli harkar harajin nan, a dan a haɗe shi bai ɗaya ya zama da cewa ɗan kasuwa yana samun sauƙi, tunda mu ba gaddama muke wajen ba da haraji, a shirye muke mu ba gwamnati haraji don ta aiki na cigaban al'umma. Sai abu na uku da muka ba da shawara, wannan ƙungiya ta Bata Sabon Gari ta ba da shawara, ta tashi a gaban majalisa ta yi bayani akan cewa wannan kamfani na Abubakar Rimi na kasuwa ma na kasuwar Abubakar Rimi Market, muna so a ba da dama ƴan kasuwa su sa hannun jarinsu a ciki, su ma su shiga su ba da shiya domin a samu sauƙin wasu abubuwa, domin ƴan kasuwa su ma a faɗa da wannan tunani a samu cigaba mai ɗorewa. Muna kira gwamnatin jihar Kano domin mun san cewa mai adalci ce, kuma wannan zaurin majalisa mun san zai tura kalli wannan kudare-kudaren namu da muka ba da shawarwari domin a kalla don maslahar ƴan kasuwa a samu cigaba mai ɗorewa. Muna godiya ga damar da aka bamu a wannan waje zaure, kuma muna alfahari da wannan shugabanci na shugaban majalisa da ya tsaya saurare mu kuma ya ji rayuwarmu, wanda hakan ba a taɓa irin waɗannan abubuwan ba. Mu ƴan kasuwa ba a taɓa bamu dama irin wannan ba a halin da muke ciki a yau. Ba a taɓa kiran mu majalisa mu zo mu gabatar da ba zo a ji ra'ayoyinmu ba, mu ba da shawarwari. Idan ana irin wannan, gaskiya za a samu cigaba, kuma za a samu fahimta da ta juna sosai akan abubuwan da mutane ba su fahimta ba.